Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman na ranar Kirsimeti a yau Asabar 25 ga watan Disamba shekarar 2021. Da fatan al'ummar Krista a fadin duniya suna bukukuwan Kirsimeti lafiya. To kamar yadda muka saba a kowace rana irin ta yau, mukan jingina dukkan shirye-shiryenmu, mu kawo muku shiri na musamman na gaishe-gaishen Kirsimeti wanda Grace Alhira Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin ku ji wannan, sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yawa sabbar jami'an tsaron gabar tekun kasar Girka sun dauki lokaci mai tsawo suna laliban waɗanda suka tsira a tekun Egin bayan da wasu jerin hadarukan kwale-kwale na bakin haure da sanadin mutura kalla mutane 30 a cikin ƴan kwanakin nan. Da yammacin jiya Juma'a, jami'an tsaron gabar sun gano gawar wakisha 6 da suka hada da mata 3 da jariri 1, sannan suka ceto mutane 63 daga wani kwale-kwale da ya kife kuma ya nitse a kusa da tsibirin Paros. A cewar waɗanda aka ceto, kusan mutane 80 ne a cikin jirgin ruwan. Jami'an Girka sun ce jiragen ruwan jami'an tsaron gabar teku da jirage masu zaman kansu da jirgin sama na jami'an tsaron gabar teku da kuma masu linkaya sun yi ta neman karin waɗanda suka tsira. Wannan shine babban bala'i na uku na baya-bayan nan tun daga ranar Laraba da ta wuce, da ya zo a daidai lokacin da aka samu karuwar ayyukan safarar bil'adama da ba a taɓa gani ba a cikin ruwan Girka cikin watanni. Kasar Saudiya ta ce harin da 'yan tawayen Yemen suka kai a garin Gizan a iyakar kudancin kasar ya kashe mutane 2 tare da jikkata 7. Kamfanin dillancin yada labaran Saudiya ya wallafa wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa 'yan tawayen Yemen sun kaddamar da wani makami mai linzami da ya hallaka wani dan kasar Saudiya 1 da wani dan Yemen mazaunin masarautar. An bayyana cewa mutanen 6 da suka jikkata 'yan kasar Saudiya ne da kuma ɗayan dan kasar Bangladesh ne. Harin kan iyakar shine na baya-bayan nan a yakin basasa na Yemen da aka dade ana yi da 'yan Houthi 'yan Shi'a bayan wasu jerin har-har da jiragen kawance da Saudiya ke wa jagoranci suka kai a Sana'a babban birnin kasar Yemen da ke rike a hannun 'yan tawaye. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata ambaliyar ruwa mafi muni a kasar Malaysia ya karu zuwa 46 yau Asabar, yayin da mutane 5 har yanzu ba a gansu ba, in ji jami'ai. Yayin da ma'aikata ke ci gaba da sharewa a ranar Kirsimeti, ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi kwanaki ana yi ya yi sanadiyar ambaliyar koguna a ƙarshen makon da ya gabata, inda suka mamaye garuruwa da yanke manyan titina, sannan ya tilasta a dubin dubatar mutane barin gidajensu. Selangu, jiha mafi yawan jama'a da arziki a ƙasar Malaysia wadda ke kewaye da Kuala Lumpur babban birnin ƙasar, ta kasance ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya fi kamari. Mutane da yawa daga babban birnin jihar Shah Alam da ambaliyar ruwan ta shafa sun makale a gidajensu ba tare da abinci ba na kwanaki, kafin daga bisani a kwashe su ta kwale-kwale a wani aikin ceto mai cike da rudani. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan dubban mutane a kasar Philippines wacce ta fi yawan mabiya Roman Catholic a yankin Asia suna gudanar da bikin Kirsimeti ba tare da matsuguni da isasshen abinci da ruwan sha da wutar lantarki da layukan sadarwa ba, bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 375 a makon da ya wuce tare da lalata galibin lardunan tsibirin tsakiyar kasar. A kasar New Zealand kuma suna gudanar da bikin Kirsimeti a tsakiyar zafin bazara tare da wasu dokoki kaɗan, wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe kaɗan a duniya da nau'in Omicron na cutar coronavirus bai shafa ba. Ƙasar Australia tana bikin ne yayin da take samun hauhawar waɗanda ke kamuwa da COVID-19 mafi muni fiye da kowane mataki na annobar, kuma wannan ya ƙara saka tsanani ga matafiya. Kamfanonin jiragen sama a duniya sun soke ɗaruruwan tashin jirage yayin da nau'in Omicron ke ƙara yaɗuwa da ya rage yawan ma'aikata. Jami'an Taliban a Afghanistan sun tabbatar jiya Juma'a cewa sun tattauna da tawagar haɗin gwiwa daga Turkiya da Qatar saboda shirin kamfanonin kasashen biyu na gudanar da filayen tashi da saukar jiragen sama na Kabul da sauran garuruwan Afghanistan. Tattaunawar tana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke neman hanyoyi da za a kara kai kayan agajin gaggawa ga kasar Afghanistan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsananciyar yunwa. Kakakin ma'aikatar sufuri ta Taliban Imamuddin Ahmadi ya shaidawa muryar Amurka wani taron share fage da tawagar haɗin gwiwar na kamfanonin Turkiya da Qatar da aka gudanar ranar Alhamis. Ya ce a farkon mako mai zuwa ne aka shirya ƙara tarukan, amma har yanzu ba a cimma matsaya ba. Kafar yaɗa labaran Turkiya ta rawaito cewa kamin yin tattaki zuwa Kabul a wannan makon, kamfanonin Turkiya da Qatar sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta gudanar da filayen jirgin saman birnin bisa haɗin gwiwa.
Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, muna kuma sake yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan rana lafiya. Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da sauran ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Gaisuwar Kirsimeti ga iyayena Dara a Ngo Minti Wambusa. Ina gaida ‘ya’yana Gimbiya da mai gidanta Ikwerewen da Dansu Samuel, Linda da mai gidanta Chukuma da ‘ya’yansu Onyechi Iyoma da Chuchu, Tabitha Elizabeth, Christy, Gloria, Moses da Mordecai. Ina gaishe da yawanwane na Mrs. Sarah Chris Tulus da mai gidanta Apostle Chris Bature da ‘ya’yanta Toma Minti Ruwan da iyalinsa, Naomi Olorundare da iyalinta, Emmanuel Minti da iyalinsa, Deborah Femi Marshall da iyalinta, Dauda Minti da iyalinsa, Jesse Minti Run. Ina gaida Reverend na Ecclesia na Equator Bishara number 2, Reverend Caesar, da mataimakinsa Pastor Joseph Obandoma. Ina gaida dukkan dattibai da membobin Equator Bishara number 2. Ina gaishe da matan zumuntan Jos DCC a karkashin shugabanci Regina Tompan. Ina gaishe da Mariamu Joseph da mai gidanta da iyalinta. Ina gaida Rayila Mija da iyalinta. Ina gaishe da George Bawa da iyalinsa. Ina gaishe da Mr. John Lenge da iyalinsa. Ina gaishe da Mr. Emmanuel Ampan da iyalinsa. Ina gaida Manu Samuel da iyalinsa. Ina gaishe da duka ma'aikatan da suna aiki a asibitin Maman Gimbiya, Regina, Joyce, Tisere, Juliana, Hoja, Mercy da Mrs. Peter. Ina fata a yi Krismeti lafiya.
Na ina gaisuwa na Christmas yunwa Allah ya sa mu ci Christmas lafiya. Ni Samuel Ogashua da Mrs. Blessing Ogashua, muna gaishe ku ne da yali, muna ne lafiya. Ina gaida abokina Christopher Shaleku, na gaida John Bawala, na gaida Dr. Chris Yemoga, ina gaida Dr. Ashikani, Godwin Ashikani, Barry Saima, Emmanuel Ogoshi, Daladi Honorable Ishekpa Ibrahim, ina gaisuwa John, ina gaisuwa Mike Ogri da matansa, na gaisuwa Gumbo Ari da matansa, the families dukkan su suna nan lafiya, amma muna Washington lafiya. Ina gaida abokanina Nigeria gabaɗaya, mutanen Nasarawa duka. Ina gaida mutane especially Lagos daga Doma, Asakio, Obi, Kiana, kawaikan na garin Alago duka. Na barku da gaisuwa na Christmas. Na gaida Juliana Colina daga Ministry of Foreign Affairs, Kemi, na gaisuwa Umar, Dr. Ashikani da sistan shi Patterson lafiya. Na gaida Jacob Oname Onao wani ana yake Immigration Office Lagos. Na gaida su brother nawa duka a Nigeria, Allah sa ku huta lafiya. Na gode muku, Allah sa mu shi Christmas lafiya, Allah kai mu badi, Allah kawo mana zaman lafiya a kasa mu Nigeria da duniya gaba daya. Sako daga Samuel daga Washington, yana gaisuwa na Christmas. Ni ce mai suna Sarutu Shelia, ina
New York, USA da zama. Ina mika gaisuwan Christmas ga mahaifiyata Grace Shelia da ke Kaduna da zama, da kuma yayana Gabriel Shelia da matarsa Helen da ‘ya’yansu Water Hill da Hill Center da Helni. Ina mika gaisuwan Christmas ga yayata Hawwa Shelia da ke Gombe da zama, da kuma ƙanwata Helni da ke Lagos. Ina mika gaisuwan Christmas ga kakata da ke Tal a cikin jihar Gombe mai suna Rebecca Garba na Deba. Ina mika gaisuwan Christmas ga Becky da Jaida Garba da ke Tal, tare da sauran 'yan uwa da abokan arziki da ke Gombe. Ina mika gaisuwan Christmas ga Professor Danjuma Gwani tare da matarsa da 'ya'yansu da ke Yola. Ina mika gaisuwan Christmas ga Mama Nasu da 'ya'yanta da ke Yola. Ina mika gaisuwan Christmas ga Maman Filo da ke Maiduguri tare da Aunty Hannatu da 'ya'yansu duka da ke Maiduguri da sauran 'yan uwa da abokan arziki da ke Maiduguri. Ina mika gaisuwan Christmas ga kaka da ke Ungwarimi a Kaduna tare da 'ya'yanta. Ina mika gaisuwan Christmas ga Uncle Haman da ke Kaduna tare da iyarshi Mairo. Ina mika gaisuwan Christmas ga Air Marshal MT Umar da kuma Air Vice Marshal Mu'azu da kuma Air Vice Marshal Obirika da kuma Air Vice Marshal D da Group Captain Lawan. Ina mika gaisuwan Christmas ga duktan galu da ke Nigeria da baburawa da ke Nigeria ga baki daya. Allah ya sa mu Christmas lafiya, Allah ya sa mu dace. Amin.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas.
Sunana Elias Maisanda, daga London. Ina mika gaisuwan Christmas ga yan uwana wanda suke Cham Balanga local government na Gombe state, musamman na gaida shi mahaifina Pastor Cyrus Maisanda da yan uwansa Baba Philemon da Baba Galaya da shi kuma mai girma sarkin Cham wato James Churches na Hudu Dumbo. Na gaida kuma sauran yan uwana duka wanda suke Cham da fatan za a yi wannan Christmas din lafiya a gama lafiya. Ubangiji ya taimake mu duka. Amin.
Sunana Janet Lamda daga Maryland. Na gaida babanmu Jonah, na gaida babanmu Barmak a Turaki a Limon, na gaida Sarah Lambda, na gaida Friday Lambda, na gaida Nanli Lambda, na kuma gaida Sarah Salau, na gaida Sunday Salau, na gaida Dashe, Lachang Dashe, na gaida Nancy Lambda, na gaida Jochit Lambda, na gaida Bishop Gadzama, Joss, na gaida Mama Tumbut, na gaida Mama Taupen, na gaida Duke, mutanen fajara mandan church namu. Na fata a gama Christmas lafiya.
Sunana Alimati, ina zama a jahar Kentucky a garin Louisville. Ina dauka wannan zarafin isar da sakon gaisuwar Christmas ga pastoci da shugabanni na Jos DCC da pastoci da shugabanni na Katsina da Tsiga DCC da shugabannin Ekwa gaba daya. Ina isar da sakon gaisuwa ta musamman ga iyaye na da yan uwa da abokan arziki da suke Ekwa Church Kadabuki, Ekwa Church Unguwar Tabo, Ekwa Church Algaitu da gidan Kanawa. Ina isar da gaisuwa ta musamman ga Calvary Ministry Kwantakomawa da kuma Unguwar Tabo. Gaisuwa ta musamman ga shi Dr. Salisu Garba da kuma Baba Sula Auta da ƴan uwa da abokan arziki da suke cikin garin Dan Marabu Kankara da waɗanda suke a Etsamiya Dan Marabu da kuma sirkaina da suke can a jahar Plateau. Ina isar da gaisuwa ta musamman ga abokane na da ke malumfashi Tudun Misho a Ekwa 1 da Ekwa 2. Ubangiji ya sa mu yi Christmas lafiya, ya sa ƙasar mu Najeriya ta zauna lafiya, ya kuma maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Amin. Nagode.
Longjiao tare da matana malama Selina Longjiao muna da zama a nan Sacramento California muna mika gaisuwar Christmas ga duk mutanen Ampang West da mutanen Ilpo da kuma jirni mukofulmu among local government a Plateau State muna da fata za ku yi Christmas a cikin lafiya amen
Jane Ode UK ina mika gaisuwar Christmas ga Ruth Sanke ya kunat Sanke Roda Bala Lydia Wire Architect New Wire do Yamatan Kwe Girls Secondary School the Old Girls ina gaida Josiah Eric Jane Eric Victoria Eric Hafsat Jimo Mariam Ni Labarang the duk mutanen Southern Kaduna ayi Christmas lafiya amen
A madadin iyali na da mai daki na Jummai ni ne mai suna Reverend Philip Nachi ina mika gaisuwa na Krismeti ga iyayen mai daki na Mama Talatu da Baba Mamma su kawuna Musa Toma da Joshua ina gaida su innana Habiba Roda da Rahila ina gaida kannena Patricia Comfort Pastor Chris da sauran yan uwa ina gaida surkaina Friday Tani Laraba da sauran yan uwa ina gaida abokan aikin bishara Pastor David Idris Reverend Gambo da duk masu rukun amanan ma'aikatan House Ministry ayi Christmas lafiya ubangiji ya kai mu na badi amen
Nawe umutima wawe ni wo mambaro yesa kene yakugira ngo amanike
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2022 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwa fata alheri da barka ga Krismeti ga ƴan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Krismeti lafiya ya kuma nuna mana sabo shekara lafiya. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2022 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Alhera Abdu masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman Muhammad Baballa Hafiz, ni Maryam Dauda ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.